آلِهِ وَأَصْحَابِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا إِنَّهُ مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَبَعْدُ السلام عليكم ورحمة الله muna meka godiya ga mamallakinmu sarki Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya bamu iko na sake haduwa a wanga majlisi namu na karatun littafi na al-fiqhul muyassar a wanga wuri namu na mai tarin albarka masallaci na makarantar mufida wadda take a lidan tsoho a wagar rana wadda ta yi daidai da 3 ga watan sha'ban wata na 8 na addinin musulunci bayan hijira ta annabi sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wadda ta yi daidai da alhamishi 22 ga wata na 1 a cikin shekara ta 2026 bayan aihuwar annabi Isa alaihi salam kenan cikin ikon Allah ta'ala bayan mun gama waɗancan bayanai wancan bayani da yake da alaka da sujada guda biyu sujada ta rabkanuwa da kuma sujada ta tilawa alqur'ani mun gani dukkan bayanai da suka shahi sujada ta rabkanuwa mi ke sa ta kuma yaushe ake yin ta kuma yaya take haka kuma sujada ta tilawa alqur'ani mai girma kenan babi sabo da zamu tashi a yau shine babi na sallar jama'a babi na 7 wanda yake bayani saman kan sallar jama'a karkashin wanga babi kuma akwai mas'aloli daban-daban waɗanda suke duka karkashin shi ne kuma suna bayani saman kan sallar jama'a kamar yadda muka faɗa mas'ala 7 ta farko gata nan ita ce mas'ala saman kan fadala ta sallar jama'a da kuma hukuncin ita wannan salla a cikin jama'a shine mala yace da farko bayani shi da zai zo shine na falala ta sallar jama'a shine mala yace sallar jama'a a cikin masallaci musanda cewa wani gimshiki ne mai girma a cikin addinin musulunci wani abu ne wanda yake da matsayi babba kuma yana da girma a cikin addinin musulunci shine mala yace gaba ɗaya al'ummar musulmi da ma malimma na addinin musulunci sun haɗu akan cewa salloli guda 5 na wajibi wanda muke yin su a kowace rana ana yin su ne a masallaci saboda mi domin yin haka din yana daga cikin babban al'amari a cikin biyayyar Allah ta'ala biyayya ce ga Allah tabaraka wa ta'ala akan haka ne Allah ya shari'anta ga wannan al'umma tamu mu haɗu a lokacin waɗannan salloli guda 5 Allah ne ya shari'anta akan mu cewa mu haɗu a cikin wannan salloli 5 da kuma sallar juma'a da kuma sallar idi da kuma sallah ta kisfewar rana ko kuma sallah ta kisfewar wata amma mala yace mu san da cewa na daga cikin su hallau taro da muke yi kuma mu haɗu a wurin tsayuwa ta arfa shi ma yana daga cikin waɗannan tarurruka da tsayuwa da Allah tabaraka wa ta'ala shara'anta su akan tsayuwa a wajen tsarfa mala yace allazi yushiru ila wahdatil umma al-islamiyya wannan kuma shike wada cewa al'umma ga ta musulunci al'umma ta mu ta musulmi daya ce kamar yadda ake cewa kamar jiki ne guda daya wanda in kai yake tabuwa in kai ya tabu to kafa ma ba ta jin dadi in hannu ya tabu to idanuwa ma da duka sauran jiki baya jin dadi to al'umma musulmi daya take a dunkule take wuri guda wajen mi akan aqidar mu ta musulunci guda ɗaya muke mu dukan mu akan ibadunmu ibadar mu da muke ma Allah tabaraka wa ta'ala akan shi ma ɗaya muke mu duka akan shi dai har yau mala yace wa shuri'at hadhihi al-ijtima'at al-azima Allah ya shara'anta wannan taro da muke yi domin mu gabatar da sallolin mu na wajibi domin Allah ya sanya wannan taro abu ne wanda yake da matsayi babba a cikin addini ba dan komai ba sai dan hikimar shi Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya sanya hikima a cikin wannan taro da muke a masallatai ya domin yin sallolin mu akan haka mala yace na daga cikin su haduwa da kuma gaisawa da macaccanzawa caccanza miyo tsakanin al'ummar musulmi domin duk lokacin da aka yi sallah da talaka da mai kudi da yaro da babba da wanda ake ganin ya kai da wanda ma bai kai ba in dai musulmi ne ya zo wajen sallah an yi sallah da shi to a lokacin wannan al'amari babbar hikima Allah yana gwada cewa mu duka ɗaya muke ko mun kudinka mutun ne dai kai kuma ko mun talaucinka har yanzu dai mutun ne kai ashe ana iya zumunci da kai kuma a taro a tattauna bayan an gama wannan taro wannan hikima ta farko kenan haka kuma da sanin halayyan da kowa yake ciki kaga dai in muka zo muka yi sallah a wuni so ɗaya har so biyar a cikin unguwa to da yadda ake ciki wanda yake bai samu damar zawwa ba kaga ana tambaya to wana ko yau lahiya naga sallah kaza da sallah kaza duka bai zo ba ashe wannan babban kulawa ne kuma yana daga cikin hikima ta addinin musulunci da ya samu mu zo mu yi sallah a wuri guda mu taru mala yace wa ghairu zalika mimma yuhimmu al-umma al-islamiyya banda ma wannan akwai abubuwa da dama waɗanda suke amfani ne ga al'ummar musulmi duka a cikin taruwan nan da muke mu yi sallah to akwai abubuwa da dama banda ma waɗanga da muka zana duk da cewa tsakanin al'ummar musulmin ku akwai bambanci na kabila bambanci na kasashe bambanci na zamani ma waɗansu a baya suka rayu mu kuma yanzu muke amma duk da haka idan muka diba Allah fa da ya shara'anta mana wannan haduwa mu yi sallah to fa dukkanin mu al'ummar musulmi muna amfanuwa da waɗannan abubuwan da muka zana kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa cikin suratul hujurat aya ta 31 Allah tabaraka wa ta'ala yace bada uzu billahi minash shaitanir rajim ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa untha waja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum ya ku mutane Allah yace ya ku mutane inna khalaqnakum mu muka halicce ku min zakarin wa untha waɗansu mazaje waɗansu mataye mu muka ga dama muka halicce ku a haka waja'alnakum kuma mu muka sanya ku shu'uban mutane ne na yankuna daban-daban kun fito daga yanki daban-daban wa qaba'ila kuma muka sanya ku kabilu daban-daban kuma halau li ta'arafu ba don komai ba Allah ya ce don ku yi zumunci don ku san juna kuma ku yi zumunci ashe abubuwan da suke faruwa a wasu lokuta nami na hoda da muke gani a cikin yankunan duniya na kabilanci da sauransu wannan ba koyarwa Allah bace ba koyarwa addini bace domin Allah da ya halice mu ya sanya mu kabilu daban-daban kala-kala, wallahi yayi haka ne don mu yi zumunci, mu san juna, mu haɗu da juna, kuma mu gama ƙarhi da ƙarhe wuri guda, musulmi muke gaba ɗaya mu kuma mu taimaki juna. Wannan shine hikimar Allah ta'ala. Yace muka sanya ku kabilu daban-daban li ta'arafu, dan ku yi sanayya, ku yi zumunci. Inna akramakum, ku san da cewa wanda yahi daraja a cikin ku a wajen Allah attaqakum, shine wanda yahi ku tsoron shi. Mai daraja a cikin duniya, wanda yahi kowa daraja, shine wanda yahi tsoron Allah. Ashe daraja ba ta nihin kai sarki ko kai shugaba ko kai ne minister ko kai ne wane ne, duka waɗannan a wajen Allah ba komai bane. Domin kana iya zama shugaban ƙasa ko shugaban duniya ma dukan ana yi, to kuma ka zamanto a wajen Allah baka da daraja. Saboda me? Domin Allah ya halice mu dan mun bauta mishi kuma mu ji tsoron shi. In ko ya zamanto baka da tsoron Allah kuma baka bauta ma Allah, to talakkan da yake baya da kodala, in dai shi yana da wannan tsoron Allah, to ya hi shugaban duniya idan ya zamanto shugaban duniya baya da tsoron Allah. Haka kuma kabilar da take ba a ma santa ba a duniya, ko da mutanen ƴan kaɗan ne kabilar, ta hi a ce kabila ga ta nan babba ta mutane da yawa amma ba su tsoron Allah, ko da kwa Larabawa ne. Da na ce Larabawa, ai an gane, an san da cewa kabila ce wadda take da mi wani harshe na musamman wanda Allah ya zabe shi ya sauko Qur'ani da shi. Ko kaga babbar daraja ko harshen su na Larabci. Kabilan Larabawa cikin ta ne aka samu annabinmu, shugabanmu, annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. To akan haka ma, in ya zamanto Balarabe gashi nan nagar Makka, wanda kuma baya tsoron Allah, baya sallah, baya bauta ma Allah, to gara mutumin da yake cikin Afirka, cikin dazuzzuka, wanda ma ba a san ko su wane ne ba a wajen, to inda ya yi bautar Allah, to ya yi wancan Balarabe. Wannan shine abin da ayan nan take karantar da mu. Ashe in muka diba halittar mu, Allah ya halicce mu maza da mata, haka Allah ya ga dama ya halicce mu, kamar yadda yake cewa min kulli shay'in khalaqana zawje, cikin dukkan komai da muka halitta, in dai halitta Allah ce, to ka iske mace da namiji, kwari mace da namiji, dabbobi mace da namiji, itatuwa mace da namiji, mutum mace da namiji, to Allah ne ya so haka. Waje Allah kun shu'uban, muka sanya ku, Allah ce muka yi ku a yankuna yankuna daban-daban, kuma muka yi ku kabilu daban-daban. Wannan ganin dama Allah ne. Me yasa Allah ya haka? Dan saboda mu yi zumunci kuma mu san juna. Ashe mu san cewa mafi tsoron Allah mu shine yahi mu daraja a wajen Allah. Bayan waka aya, waqad hassan nabi sallallahu alaihi wasallam, annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma ya kwadaitar da mu akan mi akan wannan sallah ta jama'a, mu zo cikin jama'a mi sallah. Wa bayyana fadluha, annabi ya bayyana mu falalan zawwa sallar jama'a, wa azimu ajraha, da babban ladan da Allah ya tanadi akan ta. Fa qala sallallahu alaihi wasallam, ma'aiki mai tsiran Allah, mai tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, sai ya ce salatul jama'a, kaga sallar jama'a afdalu min salatil fazi, ta hilada so da yawa da sallah ta mutum ɗaya. Ka zo ka yi sallah a cikin jama'a ya hilada sosai da ka yi ta a matsayin mutum ɗaya. Ma'anar shi shine ladan da Allah zai ba mutum wanda ya yi sallah a cikin jama'a, ladan nan yana kaiwa 27, 27 alhali wanda ya yi sallah shi kaɗai, sai in ya samo ta daidai, ta yi daidai, zai samu lada guda. Ka gani bambancin, ai yana da yawa sosai. To akan haka ma'aiki mai tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, sai ya ce salatul rajuli fil jama'ati, sallan mutum a cikin jama'a tare da jama'a, to da afu ala salatihi fi baitihi, ana lillimka ta ne akan mutumin da ya yi sallah a gida shi kaɗai. Wanda ya yi sallah cikin jama'a, ladan shi Allah yana ruɓunya shi akan mutumin da yake a gida ya yi sallah shi kaɗai, ashe ba guda bane. Wa fi suqihi, Allah yana ruɓunya ladan in cikin jama'a ne akan mutumin da shi ɗaya a gida ko kuma a kasuwa a gaban shagon shi ko kuma gaban kasuwar shi. Khamsun wa ishirina dhifan. Allah yana lillim kaladan ne har ya zuwa so 25. A wanga hadisi haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa. Wa zalika annahu akan haka idan yayi alwala idza tawadda'a in yayi alwala fa ahsana alwudu'a kuma ya kyautata ita wannan alwala da yayi summa kharaja ila almasjid sannan kuma ya huta ya zuwa masallaci la yukhrijuhu illa as-salata ba zai huta ba sai dai dalilin sallah summa lam yakhut khutwatan ba zai huta ba ya tahi wani wuri illa rufi'at duk tako ɗaya da zai yi zuwa ga ita wannan sallah illa rufi'at sai Allah ya ɗaukaka darajar shi a cikin darajar da Allah ya mishi to sai Allah ya ƙara ɗaukaka darajar shi wa hudda anhu biha khati'ati Allah kuma zai shahe zunubin shi Allah zai shahe zunubin shi na daga cikin zunuban da ya gare shi fa iza salla in kuma akai sallar da shi aka gama lam tazilil malaika malaiku ba su barin wurin tusalli alaihi face suna mai mishi salati suna malaiku ke ma mutumin salati su da kansu madama fi musallahu matsayin dai mutumin ya tsaya a wannan wurin sallah nashi yana zikiri yana roƙon Allah to malaiku ke mishi addu'a suke mishi salati wannan shine falala daga cikin falaloli na sallar jama'a wanda muke yi a kullun lokaci biyar abu na biyu kamar yadda muka faɗa da farko shine hukuncinta menene hukuncin sallar jama'a a cikin addinin namu na musulunci malai yace salatul jama'a wajibatun fi salawatil khamsi musanda cewa sallar jama'a wajibi ce a cikin waɗannan sallolin biyar na wuni dukkanin su a cikin jama'a ake yin ta kuma wajibi ne wa qad dalla ala wujubiha alkitabu was sunna mi yasa ta zama wajibi dukkan su biyar a cikin jama'a sai dalilin ayoyin qur'ani da kuma hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam su suka maida ta wajibi daga cikin qur'ani malai yace mudiba fadar Allah ta'ala cikin suratul nisa'i aya ta 102 wurin da Allah yake cewa wa iza kunta fihim fa aqamta lahumus salata faltaqum ta'ifatun minhum ma'aka lokacin da kake cikin su ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam in ka kabarta sallah to su ma su tashi su bi ka waɗansu daga cikin sojoji naka wanda kuke tare wajen yaki in ka kabarta sallah to su ma wani yanki ya tashi ya bi ka ku yi sallah sannan in kuka kare kuma su ma sauran su yi sallah wannan yana daga cikin hikima da Allah tabaraka wa ta'ala ya sanar da annabi sallallahu alaihi wasallama na gabatar da ibada a fagen yaki yin sallah a cikin fagen yaki wal amru lil wujubi wannan magana ta Allah cikin waga aya in muka diba umarni ne Allah ya bada shi kuma umarnin Allah bin shi wajibi ne wa iza kana zalika in kuma haka ne ma al-khawf fa ma al-amni awla diba kaga Allah yayi umarni al-fagen yaki cewa sai an yi sallah to ina ya in ana gida kuma azam ne babu yaki ashe a nan wurin umarnin yayi karhi ma sama da a ce a hilin yaki ne to kuma annabi ne Allah ya ba umarni a hilin yaki cewa ku yi sallah to ina ya in ana gida kenan anan umarnin yayi karhi wannan cikin qur'ani kenan amma a cikin hadisai fa me yasa sallah ta zama wajibi shine malai yace hadisu abi huraira hadisi ne wanda abu huraira ya rawaito Allah ya yarda da shi yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah mai tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya faɗa asqalu as-salati 'ala al-munafiqina salatul isha wa salatul fajr mafi nauyin sallah a wajen mutane waɗanda suke munafikai mutanen da suna yin sallah ba dan zuciyarsu ta amsa ba mafi nauyin sallah a wajensu ita ce sallar isha'i sun yi yin nauyin sallar isha'i sama da kowace sallah wa salatul fajr bayan ta kuma sai sallar asuba ita ma suna yin nauyin ta kaman mi walau ya'lamuna inda ko sun san ma fihima ladan da ke cikin waɗanga salloli guda biyu la tauhuma da sun zo wurin yin su walau habuwan koda da rarrahe ne koda mutun da rarrahe yake yi to da ya zo wajen sallar isha da kuma sallar asuba inda sun salla dan da yake cikin shi walaqad hamamtu an amura bis salati fatuqam annabi yace nayi niyya in ba da umarni a ta da sallah summa amura rajulan fa yusalli bin nasi in ba da umarni kuma ga wani mutum a cikin masallaci yayi sallah da mutane summa antaliqu ma'i sannan kuma in tahi da wani mutum daga cikin waɗanda suka yi sallah huzamun min hatabin ila qaumin la yashhaduna salata fa harika alaihim buyutuhum bin nari da farko annabi yace sora kadan in ba da umarni a tara sallah kuma in ba da umarni ga wani mutum a cikin masallaci wanda zai iya ba da sallah ya ja sallah da mutane sannan kuma in ja wasu mutane daga cikin musulmi har yau mu je mu tattaro ice busashi mu kawo mu sa wuta a cikin gidajen mutanen da ba su so su zo sallah nan wurin annabi yana nuna bacin ranshi da kuma mummunan aiki shine mi kin zawwa ayi sallah a lokaci tare da jama'a ana wurin annabi ya faɗi haka ne dan ya gwada mana cewa abun yayi muni ba dan wai zai je ya kona gidan mutane a yana nunawa ne kamar munin abun cewa abun ba ya da kyau akan haka fadalla alhadith ala wujubi salati aljama'a a gehe ɗaya muka diba sai muga cewa wanga hadisin yana nuni saman kan wajibci na sallar jama'a cewa sallar jama'a wajibi ne in ba haka ba annabi ba zai ce ba da na je na kona gidajen waɗanda ba su so su zo masallaci su yi sallah wazalika dalilin mi li annahu sallallahu alaihi wasallama dalilin cewa shi annabi sallallahu alaihi wasallama na farko wasafa almukhallifina anha bin nifaq na farko ya sifanta mutanen da ba su so su zo sallar jama'a da munahuci cewa su munafikai wal mukhtalifu an sunnah la yu'ad munafiqan amma ko kaga inda sallar jama'a sunna ce to shi wanda ya saba mu sunna ba a ce mai munafiki kenan kasancewa ta wajibi shi yasa wannan sifa ta hau waɗannan mutane fadalla annahum takhallafu an wajibin wannan shike gwada wanda ba su so su zo sallar jama'a to sun ketare ko kuma sun saba ma wani umarni na wajibi wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya mana gaba daya abu na biyu mala yace annahum bi uqubatihim ala takhallufi anha su dai waɗannan mutanen wanda ba su zawa sallar jama'a annabi ya kwatanta uquba cewa za a yi musu uquba innama takunu ala tarki wajibihim uquban nan da annabi yace zai je ya kona gidajen su ba dan komai bane sai dan dalilin sun bar wajibi da Allah yace ayi kuma su ba su yi ba wa iza manahu min tanfizil uquba annahu la yu'aqibu bin nar illa Allah azza wa jalla shine mala yace wa innama manahu abinda kuma zai ya hana annabi ba zai musu uquba ba da wuta sai dan Allah tabaraka wa ta'ala shine yake da dama kuma shi ya bar ma kanshi wannan bangare cewa zai ma waɗanda suka saba mai uquba da wuta wa qila an ce manahu min zalika wasu malumai sun ce abinda ya hana annabi wannan sa wuta a gidajen waɗannan mutane dan ya musu uquba man fil buyut minan nisa'i ba dan komai ba sai dan matakinsu da suke cikin wannan gidaje wa zurriya da kuma sauran iyalai da suke cikin shi allazina la tajibu alaihim salatul jama'a su kuma waɗannan yara da waɗannan mata sallar jama'a ba wajibi bace akan su a ce ba za a kona su ba kuma a musu azaba akan haka nan wa minha na daga cikin hukunci na sallar jama'a mala yace anna rajulan kafifal basari laysa lahu fa'iqa'idun wani bawan Allah baya gani sosai kuma baya da dan jagora ista'zana annabi sallallahu alaihi wasallam watarana a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya tashi ya nemi izinin annabi sallallahu alaihi wasallam an yusalli fi baitihi annabi kamuni izini in dinga sallah a gidana duba ya halin da nake ciki ni ba ni gani sosai kuma ba ni dan jagora fa qala sai annabi ya ce mishi ya tambaye shi atasma'u nidaa shin wai kana jin kiran sallah an akai ko baka ji bawan Allah ya ce na'am ina ji in akai kiran sallah ina jin shi fa qala annabi ya kara tambaye shi sallallahu alaihi wasallam ajib la ajidu laka rukhsatan annabi ya ce wallahi kazo sallah kawai kazo sallah ayi tare da jama'a ayi sallah da kai tare da jama'a domin ba na ga wani uzuri da za a maka a dangance da wannan yanayi da ka fada in dai kana ji ake kiran sallah kuma kana kusa da masallaci kenan ko to kazo ayi sallah da kai kawai wani kaulihi sallallahu alaihi wasallam kuma wata fada ta annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin ta annabi yake cewa man sami'an nidaa duk wanda yake iya jin kiran sallah ma'ana wanda yake kusa da masallaci kuma kiran sallah na kai kunnuwan shi falam yujib in yaki zawwa masallaci ayi sallah da jama'a tare da shi yaki ya fala salata lahu illa min uzri ya san da cewa koda yayi sallah a wani wuri to Allah bai amsa sallar shi sai dai inda wani uzuri na musamman inda kai uzuri to Allah ya amshi sallah amma in babu uzuri baka da sallah haka manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam wali qaulihi sallallahu alaihi wasallama halawde wali qauli ibni mas'ud har yanzu Abdullah dan Mas'ud ya rawaito mana hadisi daga manzon Allah mai tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ibnu mas'ud yake cewa laqad ra'aytuna wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaqi nayi duba na diba na gani babu cikin mu wanda yake kin zawwa sallar jama'a sai munafukai kawai wanda daman kuma an san su munafukai haka Abdullahi dan Mas'ud ɗaya daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na diba cikin mutanen mu sai naga wallahi babu wanda baya zawwa sallar jama'a sai dai mutun daya mutanen da suke munafukai ne kuma dama an san su a cikin jama'a mu an san munafukai su ne ba su zawwa sallar jama'a wannan duka sifofi ne jama'a ake bayyanawa ga mutumin da yake baya san zawwa sallar jama'a wa hiya wajibatun ala rijali duna nisa'i sallah a masallaci tare da jama'a wajibi ne akan maza kade maza waɗanda suka balaga banda mata ko da sun balaga to su ba wajibi bane su zo masallaci a cikin jama'a ayi sallah da su wasu biyani da kuma yara waɗanda suke buskai shekarun balaga ba li qaulihi sallallahu alaihi wasallam akan haka ne kuma ma'aikin Allah mai tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace dangance da mata annabi yace wa buyutuhunna khairul lahunna su san da cewa sallah a gidajensu tafi alkhairi a gare su wala mani'a min hudurin nisa'il jama'a fil masjid amma malaice mu san da cewa babu wani hani da aka yi kan mace ta zo sallah idan ta yi niyya a cikin masallaci ma'ana a keɓe musu wuri nasu na musamman ko wanda su ma za su yi sallar su kuma a kiyaye dokokin addini cewa kada su bayyana ga mutane suna kallon su kenan in akwai wuri keɓaɓɓe da za su zo su yi sallah to babu wata hujja da za a hana mata a ce ba su zawa masallaci wannan shine ma at-tasatturi was-siyanati wa amn al-fitnati mala yace a kiyaye a musu sitra kuma a kiyaye a kare zuwa dagami a kare cakuduwar su misali da maza wa amn al-fitna kuma a tabbatar an amuntar da ba a samu fitina ba an amuntu kuma ba a samu fitina ba a wajen bi izinin zawji kuma hakan bai samu wa sai mijinta ya mata uzuri sai miji yayi uzuri akan haka nan ma tukun za ta zo sallar jama'a watajibul jama'a amma sallar jama'a tana zama wajibi a masallaci alaman talzamuhu ala sahih kenan akan wanda take sama wanda ta rataye akan shi wannan shine ingantacciyar magana wa man taraka al jama'a wanda kuma ya bar sallar jama'a wa salla wahdahu yayi sallah shi kade yaki zawwa masallaci bila uzrin alhali baya da uzuri ko guda sahat salatu sallar shi tayi lakinnahu asimun amma ya dauki zunubi li tarkil wajibi saboda ya bar abin da yake wajibi shine zawwa masallaci ai sallah tare da jama'a Allah ya samu dace mas'ala ta biyu bayan mun yi falalar sallar jama'a da hukuncin ta ita ce idza dakhala ar-rajulu al-masjida wa qad salla hal yajibu alayhi an yusalli ma'a al-jama'a as-salata allati qad sallaha awwalan wai me ke hukuncin mutumin da ya shiga masallaci sai ya iske ana shirin yin sallah amma shi kuma ya riga yayi tashi ya riga yayi azhar amma da ya shiga masallaci kuma sai ya iske ana shirin yin sallah shin wai dalilin wannan sallar ta jama'a yana wajibta akan shi yayi sallah ta biyu ko ko sallar shi ta farko kawai zai hakura da ita shine malai ce la tajibu alaihi i'adatuha ma aljama'a ba zai zama wajibi bai zama wajibi akan shi ba ya sake wata sallah kuma ta biyu misali dan karamin misali mutun ne yake cikin balaguro misali ai an ce wanda yake balaguro yana da dama ya hada salloli biyu ko ya hada azhar da al'asar a lokacin azhar ko kuma ya hada azhar da al'asar a lokacin al'asar to wanga shi sai ya hada azhar da al'asar a lokacin azhar yayi biyun duka to kuma yanzu sai ya iso gari ya iso gida daidai lokacin al'asar kuma da yazo sai ma ya bi ta wajen tajikin masallaci sai ya iske za ta da sallar al'asar a lokacin to wai ya zama wajibi ya shiga yayi sallah shine hukuncin shi ba wajibi bane akan shi tunda ya riga yayi waccan sallah wa inna ma yusanni lahu zalika amma in yayi sunna ne kuma ya samu lada wal ula fardun amma farillahu ita ce ta farkon da yayi amma waga ta biyun koda da jama'a ne to ya sanda sunna ce kuma nafila ce a gare shi Allah zai bashi lada akan wannan li hadisi abi zarri hakan bai tabbata ba sai dalilin wannan hadisi na Abu Zarri Allah yarda da shi yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma'aiki mai tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yace kaifa anta idza kanat alayka umara'un yu'akhiruna as-salata an waqtiha ya kai ma'aikin Allah yaya ne a wajenka idan ya zamanto akwai mutane waɗanda suke jinkirtar da sallah a lokacinta aw yumituna salata an waqtiha ko kuma sai su gusa ko kuma su kiyinta kawai a lokacinta qultu sai nace musu fama ta amuruni me kake umarni na ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam qala salli salata li waqtiha annabi sai ya ce mishi i sallah amma a lokacinta fa iza adraktaha ma'ahum idan kuma kahin ka zo wurin jama'a kayita kuma da ka zo wurin sai ka iske ashe lokaci bai yi ba fasalli kai sallah tare da su fa inna halaka nafilatan waccan wanda kai ta zama nafila kawai wali qaulihi sallallahu alaihi wasallam haka kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ga wasu mazaje guda biyu waɗanda suke sun ki shiga cikin jama'a su yi sallah amma suna yin ta ne a wajen masallaci su biyu sai annabi ya ce idza sallaituma fi rihalikuma ashe in kuka yi sallah a cikin gidajenku summa ataituma masjidan jama'ati fasalliya ma'ahu kuma sai kuka bar gidajen kuka zo masallaci kuka iske kuma ana sallah ita dai wanda kuka yi ana yin ta annabi ya ce to ku yi sallah tare da mutanen tare da jama'a za ku yi sallah fa inna halakuma nafilatan domin wanda kuka yi tare da jama'a ita ma nafila ce a gare ku mas'ala ta uku za ta ba mu bayani a saman kan aqallu ma tan'aqidu bihi al-jama'a mutun nawa ne suke iya su yi sallar jama'a mutun nawa ne in aka samu ake iya sallah ta jama'a tare da su aqallu al-jama'ati isnani bila khilafi mafi karancin mutanen da zasu iya sallah ta jama'a sune mutum biyu wannan kuma babu sabani a wajen malamai akan haka cewa mutum biyu ne kawai li qaulihi sallallahu alaihi wa sallama ba dan komai ba saboda annabi sallallahu alaihi wasallama shi ya bayyana haka li malikin mi maliki bin al-huwairisi da zuwa ga wannan sahabi nashi wanda ake kira malik dan huwairisi annabi ya gaya mishi cewa iza hadaratis sala in lokacin sallah yayi fa azina ayi kiran sallah summa uqima atada ku biyun ku kiran sallah kuma ku atada sallah wali ummukuma akbarukuma wajen limammanci sai ku diba wanne ne yahi girma a cikin ku wanne yahi kwanaki sai ya ja ku sallah kawai al mas'alatu rabi'a mas'ala ta hudu bima tudrikul jama'a menene in ka samu a cikin sallah ka samu sallar jama'a shin zaman tahiyya koko ruku'u koko raka'a guda wanne ne in ka samu cikin su ka samu sallah ta jama'a to mu saurara mu jimala yace tudrakul jama'atu sallar jama'a ana samun ta ne bi idraki raka'atin minas salati ta hanyar samun raka'a daya a cikin sallah ko ma wata sallah ce in ka samu raka'a daya to ka samu sallar jama'a wa man adraka ruku'a amma wanda ya iske an yi ruku'i ba a taso ba ghairu shakin ba tare da wani shakka ba ga yana ana an yi ruku'i ba a taso ba adraka raka'a mala yace shi ma dai an bashi shi ma ya samu raka'a wa itma'anna da sharadi lokacin da ya duka wajen ruku'in ya riga ya kai kuma limamin bai taso ba ba lokacin da liman ya tashi kuma ka kai ka ce ai shikenan tunda ni ma na dan iske alhali kuma liman ya tashi a wannan baka samu ruku sai kai ruku'in da ka tabbatar da cewa ai na duka tukunna ji liman ya tashi to akan haka summa taba sai bu liman aka ci gaba da sallah li hadisi abi huraira akan haka ne abu huraira Allah ya dade shi yake cewa iza jitum ila salati in kuka zo masallaci wajen sallah wa nahanu sujudun kuma kuka iske mun yi sujada fa sujudu kada ku ce bari mu tsaya sai an tashi tsaye ku mu tarbe ku a ku yi sujada in ma sujada ka iske to yi sujada wala ta'uduha shay'an amma ho ba ku samu wannan raka'a ba kada ku yi lissahi cewa wai na samu raka'a a in ka iske an yi sujada mafi shi dai ne kai ma kai sujada da kai iske mutane sun yi a diyawa daga ciki sai ka iske kuskure wahe mutun ya tsaya ya jira ya ce bari in jira har su taso tukun ni ma an bi su wannan ba shi bane koyarwa ta addini koyarwa addini shine ka bi su sujada wa man adraka raka'atan Abu Huraira yace wanda kuma ya samu raka'a faqad adraka salat tabbas shi ma ya samu sallah wanda ya samu raka'a daya ya samu sallah mas'ala ta biyar ita ke koyar da mu man yu'zaru bi tarkil jama'a wani mutum ne aka yi mishi uzuri ba he ya zo masallaci ba yayi sallah da jama'a wani mutum ne wannan mala yace yu'zaru almuslimu bi tarkil jama'ati fil ahwali taliyati ana ba muslimi uzuri ba sai ya zo sallar jama'a ba a cikin waɗanga halayen da zan zana na farko almaridi maradan yalhaquhu minhu mashaqqati maral lahiya wanda shi rishin lahiyar shi tana iya karuwa ko kuma ta sa mishi matsala idan ya tahi zuwa ga masallaci to wannan manasara yace automatic in dai rishin lahiya haka ne to an yi mishi uzuri yayi sallah a wurin da yake li qaulihi ta'ala domin Allah ta'ala ya faɗa akan haka cikin suratul fatahi aya ta 17 Allah yace laysa 'alal a'ma harajun wala 'alal a'raji harajun wala 'alal maridi haraj babu laihi akan mutum wanda yake baya gani kwata kwata babu laihi akan mutum wanda yake baya iya tahiya babu laihi akan mutum wanda yake rashin lahiya wanda baya da lafiya wannan duka babu laihi akan su haka Allah ya ce cikin suratul fatahi aya ta 17 wali annahu sallallahu alaihi wa sallam dalili nabi kuma shine manzan Allah mai tsira da aminci Allah ya tabbata a gare shi lamma marida lokacin da ya rishin lahiya takhallafa anil masjidi baya zuwa masallaci da yayi rashin lahiya. Wa qala sai yace murru Abubakarin in kun haddi za ku yi sallah a gaya ma Abubakar nayi mishi umarni ya ja ku sallah wa liqauli Abdullah ibn Mas'ud haka kuma akwai fada ta wannan sahabi da ake kira Abdullah dan Mas'ud Allah ya yarda da shi yake cewa laqad ra'aytuna wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun qad ulima nifaquhu aw marid in a cikin mu in nadiba babu wanda baya zuwa sallah sai dai wanda daman shi munafiki ne kuma an san shi daman da wannan munafiki nabi kuma mara lahiya sune kadai ba su zuwa sallar jama'a haka Abdullahi dan Mas'ud yace wa kazalika al-kha'if akwai abu na gaba shine kuma tsoro in ya zamanto zuwa sallah akwai tsoro to nan ma fa akwai matsala musamman irin waɗanga lokuta da muke a cikin waɗanga kasashe namu nami na rishin tsaro da rishin kwanciyar hankali ashe ba za ka kai kanka ga halaka ba kana ji kana gani in ya zamanto huta masallaci akwai matsala to a wannan lokaci sai a dakata ko kuma hudusul marad ko kuma dauko wata rishin lahiya misali li'annahu fi ma'nahu domin duka tahiyyar daya ce ko tsoron wani abu da zai same ka ko kuma tsoro ka dauko wata rishin lahiya ko wani abu abu na biyar mala yace shine mi al'ajizu anir ruku'i was-sujudi wal-qiyami wal-qu'udi mutumin da yake baya iya ruku'i baya iya sujada baya iya tsayuwa kuma baya iya zama fala tasihhu imamatahu a'a afwan ashe na yake tare bayan wancan marar lahiya da muka zama bayan marar lahiya da muka zana shine musanda cewa wannan mutumin shi ma wanda baya iya ruku'i baya iya sujada baya iya zama fala tasihhu imamatahu nan dai akwai sakta yanzu akwai wata takardawa da ta zo ba kenan shi irin wannan mutumin baya iya bada sallah ba zai iya limamanci ba liman huwa aqdar minhu idan aka samu wanda yake iya yin haka din ala hadhihi al-umur al-mas'alatu salisa mas'ala ta uku akan haka shine mala yace alaman tukrahu imamatahu man tukrahu imamatahu afwan kenan wani mutum ne wanda ake hana shi ya bada sallah yayi limammanci wa tukrahu imamatu kullum min mala yace ga mutanen da ake hana su bada limammanci na horko al-lihan wanda yake da yawan kuskure a cikin karatun Qur'ani da ya fara sai yayi kuskure wa hadha ghayr fi ghayr al-fatiha in ya zamanto ba ma cikin fatiha ba wai ake magana amma in cikin fatiha ne kaga wannan kwata kwata daman ba ku da sallah in mutum ya zamanto fatiha ma bai iya kai ta da kyau wa zalika liqaulin nabi sallallahu alaihi wasallam wannan ko haka ne annabi ya faɗa mai tsira da aminci Allah ya tabbata gare shi yace mi ya ummul qaum aqra'u a kullin in mutane suka taru za a yi sallah babu liman to adiba wanne ya iya karatun qur'ani a cikin su shine liman kawai nabi man amma qauman wa hum lahu karihuna liman mancin mutumin da in ma ya ja mutane sallah to su sun tsale sallar shi kuma ba su so ya ba su sallah to wannan ma bai ingant bai cancanta ya ba da sallah ba aw yakrahu aktsaru ko kuma mafi yawan mutane ba su ma san shi kwata kwata liqaulihi sallallahu alaihi wasallam wannan ko fada ce ta annabi mai tsira da aminci Allah tabbata gare shi yace mi salasatun la tarfa'u salatuhum fawqa ru'usihim shibran mutum uku sallar su bata tahiya sama da kansu ma ba a daga ta taje daidai kawunan su ma bata zuwa rajulun amma qaumun wa hum lahum karibuna na daga cikin su mutumin da yake limammanci ga mutane alhali kuma ba su kamna shi har ya zuwa karshen hadisi abu na uku man yukhfi ba'd al-hurufi wala yufsiha mutumin da bakin shi yake da kwai gura-gura shi bai iya hudin karatin daidai koma ya aka yi bakin ne bai iya huddo shi daidai to wannan ma akwai matsala wa kaza man yukarrira ba'd al-hurufi haka kuma mutumin da yake in ma ya karanta to sai ya maimaita wasu harufa bai iya hudin su a lokaci guda misali wanda yake in ina ko wani abu kalfa'a fa'i kamar mutumin da yake in ina allazi yukarrir al-fa'i musamman wanda yake maimaita fa wa tamtami allazi yukarrir ta'i ko kuma mutumin da yake in ina wajen maimaita ta wa ghayriha da ma wasu su irin waɗannan mutane to su ne aka sauƙaƙe musu daga limammancin sallah wa zalika min ajali ziyadatil hurufi fil qira'a ba dan komai ba sai dan suna ƙara harufan da babu su a cikin wannan karatu na Qur'ani a mas'ala ta hudu mala mas'ala ta hudu amin amgata wasabuna mas'ala ta hudu mala yace mawdi al imam min al ma'mum a ina ne liman yake tsayawa in masu sallah suka taru mala yace as sunna tuqaddimu al imam ala al ma'mum sunna ne na annabi sallallahu alaihi wasallama cewa liman ke shiga gaba mamu kuma su tsaya a baya wa yaqifuna khalfal imam suke tsayawa bayan liman idza kanu isnaini in sun zamanto biyu ne ko kuma sama da biyu sai su tsaya bayan liman li'annahu sallallahu alaihi wasallama domin annabi bai tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya kasance kana idza qama ila salati in ya tashi zai yi sallah taqaddama sai shiga gaba wa qama ashabuhu khalfahu sannan kuma sahabban shi sai su tsaya a bayan shi walil muslimi wa abi dauda daga muslim imam muslim da kuma abu dauda Allah ya rada su anna jabiran an samu suna cewa shi dai anna jabiran jabir wa jabbaran wafaqa ahaduhuma an yaminan wal akhar an yasara da shi da wannan da shi da jabbar sun tsaya a tare da juna amma ɗaya na dama ɗaya kuma na hagu da yake su biyu ne fa akhadha bi aidihima sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya gyara musu hatta aqama huma khalfahu sai ya maida su su biyu suka tsaya a bayan liman kuma ya shiga gaba wali qauli anas da kuma faɗa Anas dan Malik Allah ya rada shi lamma salla bihim annabi fil bait lokacin da annabi ya ba su sallah a gida summa ya ummur rasul sallallahu alaihi wasallam annabi ke bada ke limammanci shike jagoranta sallah wa naqumu khalfahu Anas yace mu kuma he mu tsaya a baya fa yusalli bina haka yake ba mu sallah wa yaqifu ar-rajulu al-wahid an yamini al-imami muhadiyan lahu in kuma su biyu ne kenan mutumin daya shike tsayawa a daman liman li'annahu adara domin shi ibnu abbas Allah ya dada shi da shi jabir haka ne ibnu abbas ya tsaya a dama lamma waqafa anil yasar a shi jabir ya tsaya a dama shi kuma ibnu abbas ya tsaya a hagu wa yasihu qufal imam wasl ma'mum amma ya inganta kuma liman ya tsaya a tsakiyar mamu li'anna idza ta'akkara al-ba'd li'anna dalili ko shine kenan hadisi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam al-mas'alatu as-sadisa mas'ala ta shidda i'adatul jama'a fil masjid al-wahid shin wai yana iya yiwa ayi sallar jama'a sallah biyu jami'i guda biyu a masallaci guda shine mala yace idza ta'akhkhara al-ba'd an huduri jama'ati al-masjid ma'a al-imam ar-ratib in ya zamanto wata al-umma ta yi jinkiri bata samu sallah ba tare da liman ratibi wanda yake ba da sallah wafatathum as-salat sallah ta wuce su ba samu ba fa yasihu an yusallu jama'atan saniya ya inganta su waɗannan jama'a su yi sallah ta biyu a cikin wannan masallacin dai wanda aka yi sallah farko li umumi qaulihi sallallahu alaihi wasallam dalilin kuma shine fadar annabi sallallahu alaihi wasallam salatul rajuli ma'ar rajuli sallat sallam wani mutum tare da wani mutum azka min salati wahdahu tahilada daga sallan mutun daya shi kadai kawai al hadis hayya zuwa karshen hadis wali qawlihi sallallahu alaihi wa sallam li rajulin watarana ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada ma wani mutun allazi hadara ila al masjid wanda yazo masallaci ba'da intihai salatil jamaa al hali an gama sallata jamaa yace mishi man yatasaddaq ala hadha sai ya fada ma sahabbai wane ne zai ma wannan mutumin sadaka fa yusalli ma'ahu yayi sallah tare da shi fa qama ahadul qaum sai wani guda ya tashi daga cikin mutanen sahabban fa sallama ar-rajuli sai sallah tare da wannan bawan Allah da yazo an gama sallah wa kazalika idza kana al-masjid masjid suqin aw tariqin haka yake kuma dangance da masallaci in ya zamanto na kasuwa ne ko kuma akan hanya wa ma shibha zalika ko kuma irin masallatai makamantan haka fala ba'sa bi i'adatil jama'a fi babu laihi ai salla hasau biyu in ya kama sallar jam'i hasau biyu a cikin shi wa bi khasatan idza lam yakun li hadha al masjid imamur ratib musamman in ya zamanto a wannan masallaci babu limami tsayayye a ciki wala taraddad alaihi ahli suqi wal marati haka kuma sai zamanto masu yin sallah a cikin masallacin kawai su ne mutanen da suke kasuwa ko kuma waɗanda suke wuciya akan titin sai su haɗu su yi sallah kawai to ba laifi bane duk waɗanda suka zo in an gama sallah su ma sai su gabatar da tasu sallah amma idza kana al masjid fihi jama'atani aw aksara in ya zamanto ko masallacin daman mutane kala biyu yake da kai a cikin shi ko kuma sama da haka kowane lokaci kowace sallah in aka yi jama'a biyu ake samu wala nahawin mustamir ko kuma irin haka wattakhadha an-nas zalika adatan sai zamanto kamar al'ada ne akan mutane sun saba da haka fa innahu la yajuz yin haka ba daidai bane kar a samu jama'a biyu waɗansu sai sun yi kuma wasu su zo daga baya a'a ayi lokaci guda kawai a hada kowa ya zo ayi sallah tare da shi iz lam yu'raf zalika fi zamanin nabi sallallahu alaihi wa sallama wa ashabu domin ba a samu haka ba a cikin lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama da ma lokacin sahabban annabi ba a samu sahabbai suna yin sallah jama'a jama'a daban-daban ba a samu ba walima fihi min tafarruqil kalimati da kuma yin haka yana nuna cewa rabuwar kai yake da kai tsakanin al'umma wa da'awa lil kasali da kuma taimakawa ragwagi waɗanda ba su so su zo a yi sallah tare da su wa tawani anil hudurul jama'a da kuma yin kiwiya ko kuma rauni zuwa ga sallar jama'a ma al imam ratibi al hali kuma akwai limam tsayayye a wurin wa rubama kana zalika muddata mad'atan li ta'khir as-salati an awwal waqtiha wa yin haka ko yana iya sanya mutane su dinga jinkirta da sallah ba a lokacin ta ba su dinga yin ta ba a lokacin ta ba a ƙarshe hukumu salati idza uqimati as-salati al-maktuba in aka gabatar da sallah ta wajibi alhali kuma kana yin wata sallah daban kuma aka tara sallah ta wajibi to ina ga anan zamu tsaya duba ya zuwa lokacin da yake gaban mu tunda ko kiran sallah ba samu akai ba insha Allah ta'ala kenan zamu saurari kiran sallah kuma mu yi addu'a ji ya gafarta mana zunubin mu Allah ubangi ya ba mu ladan abun da muka saurara kuma uskure Allah ubangi ya gafarta mana muna roƙon Allah tabaraka ta'ala ya gafara ga marganyan mu iyaye da kakannu da ma malaman mu gaba daya Allah ya hana mu su a gidan aljanna Allah ubangi ya biya bukatun mu gaba daya dukkan mai bukatar alkhairi Allah ya biya mishi muna roƙon Allah tabaraka ta'ala ya kare mu cikin karewarsa Allah ya tsare mu daga dukkanin fitintunu da dukkanin abubuwan da suke faruwa na zamani Allah ya kare mu muna roƙon Allah tabaraka ta'ala Allah ubangi ya kama na sauki a cikin rayuwar mu da muke Allah ya sa mana albarka a cikin rayuwar mu da mu da yayan mu gaba daya ya Allah muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya ba mu marasa lafiya mu lafiya muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala duk kalmon wanda yake cikin halin kakani kai na rayuwa Allah ya sauƙaƙa masa muna roƙon Allah duk mai neman aiki Allah ya bashi mai neman matsayi Allah ya bashi mai neman kasuwanci Allah ya bashi dukkanin waɗanda suke wata buƙata Allah tabaraka wa ta'ala ya biya mana gaba daya Allahumma la tada fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la dayna illa qadayta wa la karban illa nafasta wa la hajata min hawaii dunya laka fiha ridan wa lana fiha salam illa qadayta wa yassarta halana ya rabbal alamin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.